Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar, muna tafi da shirin a bari ya huce. Amma kafin nan, bari mu je da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makili. Hukumomi a Najeriya sun tabbatar da mutuwar mutane 60 a cikin wani hatsarin jirgin ruwa a kan kogin Niger. Kana wasu fasinjoji 83 da ba a gansu ba ana fargaban ku sun mutu. Jirgin ruwan da ke dauke da fasinjoji 160 ciki har da yara da mata ya nitse ne bayan ya daki da wani abu kane fashe a ranar Laraba. Yayin da yake kan hanyarsa akan kogin mafi girma a Najeriya a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin kasar. A jiya Juma'a ma'aikatan agaji sun ci gaba da kokarin ceto mutane. An kwashe gawar waki da jirgin ruwan ma'aikatan zuwa gaban ruwan domin daukar su da ambulan. A ranar Alhamis ma'aikatan sun tsamo gawar waki 55 abinda ya kai adadin waɗanda suka mutu zuwa 60 a cewar Sani Dododo shugaban hukumar aikin agajin gaggawa ta Nema a jihar Kebbi. Ya ƙara da cewa suna sa ran tsamo gawar waki da dama a jiya Juma'a amma kuma ya ce tana yiwuwar fasinjoji 83 da suka bata ba su raye. An ceto fasinjoji 22 jim kadan bayan hatsarin amma kuma babu wanda aka sake cetowa da ransa tun lokacin. A cikin waɗanda suka mutu akwai jinjiri da bai cika shekara guda ba. Amurka tana sa ran cewa kudade da dama za su taimaka wurin jike gibi da rundunar mayakan ƙasa na Amurka za su bari a Afghanistan. A jiya Juma'a shugaban Amurka Joe Biden ya bayyanar da kasafin kuɗi a kan tsaro na dala biliyan 715 a shekarar kuɗi ta 2022 ciki har da dala biliyan 3,300 na taimakawa rundunar Afghanistan. Bukatar ta haura abinda Amurka ta baiwa Afghanistan a wannan shekarar kuɗi da take karewa da miliyan 300. Idan majalisar dokoki ta amince da bukatar, kudaden za su taimaka wa gidauniyar rundunar tsaron Afghanistan ta samu kayan aiki da kuma horo da take bukata da ma wasu gine-gine ga ma'aikatan tsaron Afghanistan da sauran rundunonin tsaron kasar. Muna ganin cewa tunda yake za mu fice daga Afghanistan, akwai bukatar mu basu karin taimako akan harkokin tsaro ga rundunonin kasar, in ji Ann McAndrew, karamin sakatarin tsaro mai riko kana babban jami'in sha'anin kuɗi a ma'aikatan tsaro ta Pentagon, yana faɗa wa manema labarai. A jiya Juma'a 'yan Republican a majalisar dattawa sun yi nasarar tare wani kujerin doka da ke neman kafa wani kwamiti mai wakilcin dukkan jam'iyyu da zai yi bincike akan rikicin ranar 6 ga watan Janairu da magoya bayan shugaban kasa na lokacin Donald Trump suka je majalisar dokokin domin hana tabbatar da nasarar Joe Biden. Kamar yadda ake zato, 'yan Republican sun yi amfani da wata dabara ta jin kafa suka dakatar da kujerin da zai gudanar da bincike da babu bambancin siyasa akan rikicin. Wannan ne dai karin farko da aka yi nasara wurin amfani da irin wannan dabarar domin dakatar da matakin kafa doka a majalisar dattawan zamanin mulkin Biden. Kuri'un da aka kada 53 a kan 35 sun gaza kai kuri'u 60 da ake da bukata domin zuwa ga mataki na gaba. Hakan dai na faruwa ne saboda majalisar dattawan mai mambobi 100 inda Democrat take neman 'yan Republican su goma su mara mata baya ta tabbatar da wannan kudirin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a shugaban mulkin sojan Mali Colonel Assimi Gwata ya faɗa cewa za a nada sabon Prime Minister nan ba da dadewa ba a jawabinsa na farko tun bayan da ya juyo mulki a wannan makon. Shugaban sojan ya bada sanarwar ce yayin wata ganawa da 'yan siyasa da shugabannin kungiyoyin jama'a a Bamako a cewar ɗan jaridar AFP, yayin da kasashen duniya ke ci gaba da matsin lamba akan gwamnatin sojan kasar. Sojojin sun tsare shugaban kasar Ba'in Dao da Prime Minister Muktar Uwani a ranar Litinin kafin suka sake su a ranar Alhamis bayan sun yi murabus. Sai dai kama shugabannin biyu ya haifar da hayaniyar diplomasiya, kana ya kasance juyin mulki na biyu a cikin kasar shekara guda a kasar da take fama da rashin zaman lafiya. Dauda da Uwani sun jagoranci gwamnatin wucin gadi da aka dora mata alhakin maida kasar kan mulkin farar hula bayan juyin mulki a watan Agustan bara da ya haɓarar da zababben shugaban kasa Ibrahim Bubakar Keita. Kadanan jama'an sojin kasar ne suka tilastawa Keita barin mulki karkashin jagorancin Goita. Biyo bayan gagaruman zanga-zanga akan zargin cin hanci da rashawa da kuma gazawar shugaban ulin kawo karshen zubda jini da kungiyoyin ƴan ta'adda ke yi a kasar. A ƙarshe, Amurkawa sun fara murnar jajiberin ranar tuna mazan jiya, inda suka fara tafiye-tafiye da mota da kuma jiragen sama a ƙoƙarin ficewa daga dokokin kulle na annoba tsawon shekara guda, kana su fara rayuwar walwala kamar yadda suka saba. A wannan rana ta Memorial Day, Amurkawa na karrama gwaraza da suka mutu a fagen daga, kana ana kallon wannan bukin a matsayin shigowar bazara, lokacin da mutane suka saba tafiye-tafiye zuwa bukukuwa da gabar teku da kuma gandun shakatawa. Yayin da aka dakatar da tafiye-tafiye a bara sakamakon dokokin kullin coronavirus, a wannan shekara Amurkawa na shirin ci gaba da gudanar da harkokinsu kamar yadda suka saba kafin bullar annobar.
Kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar, ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Yeah.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya yau shirin a bari huce yayi babban bako yau shirin a bari ya huce yayi babban kamo yau shirin muna tare da
honorable Sheikh Muhammad Koko wannan an fi sani da kamalisar tarayya da wajenta kananan hukumomin Koko Pesce da Mayama a jihar Kebbi Nigeria
ai baka sani ba wannan rabin makon da ya shige ko sai muka ci ta muka samo wasu gaishe daga garinku to mun kuma ka samu a wannan fashin muka ga wannan KOKO ai koko ne
a wani mukumba koko wani koko ake kita
aibu suke nan
koko ne sunan gari wani duk duniya ma
koko ne koko ne mu dai to za a daga mana kafa ashe
ba shi bane yaja wannan koko ne
to ai kaga
mai albarka mai jama'a mai malamai mai manoma sanin masu bai kuma shugabanni manya-manya a jiharan wadda kuma
Nigeria ba. Ai to din ka kyalini sai ce ka turance shi wato koko ne kuka ce koko na Bature. kama shugaban hukumar ba da agajin gaggawa na yankin ku ne ai da na gani dododo ta nake dododo.
kuma shugaban agajin gaggawa mai kokari mai aiki yadda ya kamata
ya ake kira ne honorable
Alhaji Sani dododo sunan
shi dododo kama koko to koko a harshen yango aro kinan koko ga koko ga koko ga koko to ana nafa barka da shigowa wannan shirin kamar da muka saba bari mu fara da gaishe za mu fara mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan Alhaji dan Asabe da makon da ya shige ni da baba honorable muka ce wai makon da ya shige ni za a auren ashe wannan makon ne to wadanda suka je wannan biki makon da ya shige suka ga shon za ka koma yau to iyalan Alhaji dan Asabe wanda aka fi sani da Abi Lion da na Alhaji Abdulmumin Aliyu su ne ake daurawa ƴaƴansu aure yau wato ƴarsu Hawwa'u dan Asabe wacce ake kira Hajiya da angonta Shamsuddin Abdulmumin Aliyu waɗanda za a daura mu auren nasu nan yau ba makon da ya shige ba ko mako mai zuwa ba yau za a yi auren dan da karfe 11 da safe a kofar sarkin ruwa Yakubu Wanka a Bautin Yakubu to a nan za a yi wannan auren ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare ko wannan rabo
amin yaji Allah ya ba su zuriya mai albarka
amin suba amin muna kuma mika gaisuwar fata alheri da ta bari huce zuwa ga Hajiya Sa'adatu uwar gidan Alhaji Jamilu Suleiman Jikamshi sai mataimakin shugaban jam'iyyar jihar Kaduna Professor Muhammad Tanko da Chief Librarian wato babban jami'in ɗakin karatu kenan Professor Abdullahi Musa Ibrahim sai kuma Alhaji Sani Akilu Idris da Kadan Zazzau a Zaria City da fatar an tashi lafiya.
Muna kuma mika gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan marigayi Reverend Damina Sule Ibrahim wanda ya rasu makon da ya gabata, aka kuma yi jana'izarsa a garin su Taura da ke jihar Jigawa, Najeriya. Allah ya bada jimirin rashi, mu kuma ya kyautata namu ƙarshen.
Kuma ina da magoya baya kwarai da gaske. To zan fara da shugabanninmu na party na jaha, kamar irin su Architect Bala Sani shi ne chairman namu na party, zan fara da shi. Sai kuma wanda kika fara shi ma yana daga cikin jigajigan yan party mu na jihar Kebbi, Alhassani Dododo.
Dododo, wanda suna ya man daɗi.
Bayan shi kuma akwai shugaban jami'ar APC na yanki na, wato Matawalle Alhaji Abubakar Matawalle, shi ma ina gaida shi kwarai da gaske, ina kuma mishi barka da dawowa daga Saudiya. Bayan shi kuma in na koma gida akwai jigajigan 'yan siyasa da muke tare da su, kamar irin su babban Amini na kuma mai taimakawa al'umma ta kowane lokaci safe da rana da dare, Alhaji Muhammad Ɗan Yalo, ina gaida shi kwarai da gaske. Ina gaida Suleiman Na'olowa, ina gaida Alhaji Nuhu Sa'adu, ina gaida Alhaji Atta Marafa, ina gaida Honorable Muntari Kansila, ina gaida Chairman na party na Koko Bese, da sauran al'umma da yawa da muke tare da su.
Da fatar an tashi lafiya. To bari kuma mu mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ta Abar Yahuce ga waɗannan ma'abutan wannan dandali da suka aiko mana da sakonni a shafinmu na sada zumunta Facebook ƙarƙashin shirin Abar Yahuce. Isa Kofsi a Sarara, Allah ya sa na faɗa daidai, da Alert Isa Mai Walda, sai Anas Muhammad Warawara baban Bilal, da Umar Habibu Bindawa, sai Alhaji Kadiru Highlanders, sai Ibrahim Ango Buchalen, da Musa Malam Indu, da Nahawau Yusuf. Gaisuwa Abar Yahuce zuwa ga Shu'aibu Zidane Kefi da Alhaji Ali Haruna Kiramisau, sai Alhaji Mai Hula Askira. Gaisuwar Abar Yahuce zuwa ga Aisha Useni Dangote Karasuwa, da kuma shi kanshi Useni Dangote Karasuwa. Gaisuwar Abar Yahuce zuwa ga Alhaji Mede Yusufari da Ahmed Muhammad Yau. Gaisuwar Abar Yahuce zuwa ga Muhammad Sagir Rabe da Malam Jori Majakura, da fatan an tashi lafiya.
To ni ma zan gaida duk da haka kuma mutanena na Mayama, su ma zan fara da mutanen party dina, chairman na party da secretary party da youth leader na party din shi ma, sai kuma zan gaida Honorable Bello Mungadi, zan gaida Honorable Bello A. Malik, zan kuma gaida Honorable Balaleba, zan kuma gaida dan majalisa na Mayama wato Yuyu, zan gaida kuma yan wambai fresh dukan su Kabiru dogon daji, zan gaida su Buhari dan Galadima da su Nura dan Galadima, zan kuma gaida babana sarkin Kabin Jega, Allah ya kara mishi lafiya da nisan kwana, da sauran duk al'umman mu da suke saurare wanda muke tare da su, muke harka ta arziki da kuma ci gaban al'umma. Sai kuma zan amfana da wannan dama na gaida dukkanin mutanenmu ko mutane na kananan hukumomi guda biyu da nake wakilta a majalisar tarayya ta ƙasa, Mayama da Koko Bese. Zan kuma gaida commissioner wanda ke Alhaji Honorable Aminu Dandiga da sauran al'umman baki daya. Ina gaida chairman na party na Mayama Luka Gaman, Alhaji Abdullahi Andare wanda aka fi sani da AA German. Ina gaida Alhaji Gazali Dila a garin Koko. Ina gaida brother Dina Yana Barista Umar Muhammad Koko, ina gaida kuma na gwamna Alai Faruku Musa Inabo, ina gaida shi ma kanin gwamna Ali Ibrahim Baguru da sauran masoya kamar kika fada ba a cika kasuwa da gaisuwa. To ina gaida duk al'umman mu na jihar Kebbi da masoyan baki da.
To da fata an tace lafiya. To aka ce komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa a wannan raba sabili da aka bari mu jire da waɗannan gaishe-gaishe. Muna gaida Aminu Adamu Malam Maduri gaisuwa bari ya huce zuwa ga Isa Ibrahim Angon Halimatu da Abdullahi Laki Funtuwa sai Hamidu Kalalabuwa. Gaisuwa bari ya huce zuwa ga kaka Alhaji Bukar Gursuma. To da fata an tashi lafiya.
Ban Allah wajen lezan lawan gaza sirji ya tabara kamar da mai rana baba sirjin gome da dare sirji da lai jallan Allah sirji bai majalla ba yi
sunan shi honorable Michelle shi ba ni wannan labarin na tun ina tsaye ina dariya har na kai zuwa ina
to ba
wai irin farin wata din nan ya fito irin wata na ya kai 15 16 17 har zuwa 18 ya fito. To akwai wasu mutane guda biyu da suke gardama ashe kowannen su duka ya sha giya ya koshi irin burkutun nan ta gargajiya sun sha kowannen su ya sha ya ta tun
koba
yake cewa sai ɗaya sai kalli wata a sama sai ce ma ɗayan wannan wai wata ne ko rana ne irin ya ɗayan jinjin nan sai ce wannan wai wata ne ko rana ɗaya wannan shi ba shi shi ma sha burkutun ya koyi sai ce ma a wannan rana da shi ya ce a wannan wata ne ba ya da ba wannan wata ne sai ake to suna hanya suka ce bari su tambaye wani ga ya ce a zo ashe shi ma ya sha burkutun shi ma
shi ne ko
wannan rana ce ko wata sai ta a shi bako ne shi bai san ko mene ne shi a shi bako ne
kenan kuwa za mu je ta samu kafa ne mu babu ba a san ba a banban da rana da wata
shi
bako ne mai shi bako ne
Ana.
Masu da wayo Sabina da aka ta aiko da labarin wai ya nuna babu Latini ne da wayo wai babu Latini ne zai tafiya zai je Dubai sai ya tafi Lagos inda zai shiga jirgi sai ya tafi banki sai ya ce ma banki wai a bashi rancen kuɗi na zai je sai zai tafi Dubai na waye ke so ya faɗi wai ko kawai yana son ko 50,000 bashi 50,000 sai banki suka ce ai su ba suka dubi babu Latini dai suka gan shi dai gashi ga iri shi na wasu na neman su hana shi ko sai suka ce to wai ai ba a bada bashi sai in kana da abin da zaka jingina kamar jingina rukon da yawa sai su suna ganin kamar babu Latini nan wanda zai kai ainihin kuɗin ka in baka zo ka iya biya ba suna ga kamar wannan zai sa sun sallama babu Latini ke da sai babu Latini yace haka sai suka ce sai zai ce to da me ne irin menene za a iya jingina suka bashi misali ko gida ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza yace ana bada jinginan mota suka ce to ya danganci motan shikenan ce to su je sai suka fita babu Latini sai ya je aka ga ya bada wata dan kareriyar motan da in aka sa kudinta mota ce dan kareriyar mota mai tsadan gaske shi kuma yana neman 50,000 sai shikenan sai banki suka karba mota aka dubi babu Latini aka ga mota aka dubi babu Latini wannan motan ko kai honorable ka ba tukata sai an ganka a Nigeria mota ce irin wanda ake sai kai order ta musamman ake shikenan sai aka je aka karbi mota suka dubi mota sai aka ja mota aka sa gareji aka ba babu Latini 50,000 yace aka ce shi zai dawo yace sati biyu ko sati hudu zai a Dubai sai babu Latini ya je sati hudu a Dubai tukunna ya dawo da ya dawo shikenan sai aka zo aka yazo ya bada yazo ya ba su ya biya su kudin su da kudin ruwan da aka sa ya karbi motar shi sai yanzu da yake an gashi da wata baguburan mota to ai yanzu ya wuce a kanta babban manaja aka kai shi office wai sai manaja ya tambaye shi yace to amma bari in tambaye ka malam menene yasa kana da irin mota haka ka zo karanci 50,000 yace mishi to shi kai malam a nan wannan Lagos din a ina ne zan aje motan irin wannan motan what 34 tabbatar da zan zo same ta a karan bayi abin da yace yace ko da gare su nai rana zan biya nawa dubu nawa zan biya a rana kafin zo ya musu wayo su na aje ta ce ta ce kullun kuna yace to ga babu Latini mai wayo ya musu wayo ya su ashe su aje a gareji ya kawo gareji ya kawo mota aje ba ba shi kudi ya zo nema ba ya bayar da masu kudin su suka bayar mashi da motar shi in motar shi sun yi masu kanyi babu Latini ka ji kyauta naga lokaci ya fara ranar Sabina da aka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin
honorable show Muhammad Koko wadannan sa tarayya mai gita Koko Basu da Maima a jihar Kebbi Nigeria
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
lafiya ubangiji ma kai nake
Masu ra
saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
Baitin yabon ba aiki ne ya ilahi dubi.